Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 12 a ƙauyen Kulben da ke gundumar Kwambon a ƙaramar hukumar Mangu a nan jihar Plateau. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Plateau DSP Matthias Tiopef ya ce wasu mahara ne suka farma ƙauyen.
An unknown suspected to be Esme attacked residents of Kulben village. As a result of the attack, one Clinton Yusuf and 11 others lost their lives.
Kakakin rundunar sandan ya ce waɗansu ɗauke da bindigogi da ake zaton makiyaya ne suka kai hari a ƙauyen Kulben, inda wani mai suna Clinton Yusuf da wasu mutane 11 suka rasa ransu yayin da mutum guda ke jinya a asibiti. Jami'in 'yan sandan ya ce suna kan bincike don gano waɗanda suka aikata kisan. A cewar Irmiya Datim, lamarin ya auku ne da misalin karfe 8:30 zuwa 9 na dare.
A wannan harin da aka kawo an kashe mutum 14.
Yanzu wani yanayi ake ciki
a Kulben yanzu haka? Mutane suna kan gudu, suna ɗiba kayayyakin su, suna barin garin. Muna ce su sayar, ba za su iya sayar ba domin ba wani cikakken saro domin su. Mutane kam suna cikin tashin hankali kuma suna kan gudu.
Amma akwai jami'an tsaro yanzu haka wurin?
Na gwamnati ba, musamman inda sojoji ne. Ba mu sa zuciya ga sojoji, mun fi ba da zuciya akan 'yan sanda, don mu ba mu da tabbaci akan sojoji yanzu, ba mu yarda da su ba.
Me kake ganin kamar al'umman wannan yanki suke bukata?
Abin da ake bukata yanzu shine cikakken 'yan sanda. Na biyu, gwamnati ta sani cewa tana mulki akan mutane. Sai abu ya faru tukuna su ce wai an tura jami'an tsaro. Muna so in kana shugabanci ka zauna inda aka ije ka, domin ka ji kukan mutane, ka ba su taimako kamar yadda ake bukata.
A bangare guda kuwa, tsohon sakataren kungiyar Miyetti Allah a jihar Plateau Abdullahi Ardo ya shaida min abin da ya sani game da lamarin.
Abin da na sani Zainab shine an kira ni cewa Shanu sai barna a amfan dankali an buwan tracing din su da safe inda suka kwana, kuma an samu masu shanu, an bi an kama yaran da suka yi barnan gonan dankali. Mutane suka sace su gaskiya a daga shanu na wanda suke fita. Ni fa ina ga maka labarin da aka kira mu aka gaya mani a gari yawan dabbobin suna ta fita, to sai aka tare su a wannan wurin, aikar masu duka, sai aka wayi gari da wannan attack an kawo a kan daddare a wannan ƙauye. Akwai ma dan uwana da yake zama a wurin, tsohon nan ya tsufa ya ji cewa ga abin da ya faru, ya dero amfanin gari ya je ya zo nan kunganin inda yaron shi yake. Yana zuwa ya kusa da wurin sai ya hangi kawai ya ga gidan yaron shi yana cin wuta, ya ga ana ta gudu. To wai zai je a sai a wurin yaron shi ya riga an kama shi, shi ma an bugatan kaje shi a gidan. Ni tsohon ya juya wai zai tafi aka tare shi, shi ma aka kaje shi. Na ce maki ga wanda suka yi zahiri na, to na kama su su ne suka yi, amma fitinan yadda ta taso har ta zo ta kai na min shi ne na maki bayani. Gaskiya muna bakin ciki da wannan, kuma muna roƙon kowa ya yi haƙuri a kai zuciya nesa, a tura zamensa mu a dukkan wuraren da mutanen suke.
Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai Makut Masham a wata sanarwa da ya aike wa 'yan jarida ya bayyana harin a matsayin komo baya kan zaman lafiyar da ke dawowa a jihar. Sanarwar ta jaddada cewa a shirye gwamnati take ta ɗauki tsauraran matakan ladabtarwa kan duk wanda ta samu da laifin kai hari ko ingiza wani ya kai hari akan wasu al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.